Ɗan tsiya
maɗaurin ki ɗaya.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ci gaba da ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali, jama'a na ci gaba da ba da tasu gudunmawar. Haka al'amarin ya kasance kwanaki a garin Ilela, inda aka gudanar da maludin tunawa da Sheikh Ibrahim Inyas, kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Maman Bako ya aiko da rahoto.
Iri yanda ta wakana kenan a garin Ilela local gamma a cikin jihar Sokoto, inda musulmi yan ɗarikar Tijjaniya suka gudanar da maulidin tunawa da Sheikh Ibrahim Inyas na ƙasar Senegal. Professor Abubakar Abubakar ya gawal shine shugaban majalisar sufaye ta tarayyar Najeriya, wanda a lokacin da yake wa mahalarta jawabi game da Sheikh Malamin ya taɓo maganar tsaro tare da baiwa jami'an tsaro shawara.
Saboda haka, yayin da muka godiya ga jami'an tsaro akan faɗitashin da suke yi na kariyar ƙasar nan da lafiyarta, kuma muna roƙon su don Allah idan muka ba su shawara da ɓata gari a cikin ɗariƙa sar da suka shigo, muka ga irin matsalar da za su kawo mana, domin duk mutumin da zai ja yara zuwa ga banza ga mace Allah ga hili take. Don haka muna roƙon jami'an tsaro, sanda duk muka ba su shawara ga irin waɗannan abubuwa, ba mun ce su bi mu a makace ba, amma su saurari abin da muka faɗi, saboda yana da amfani. Domin rashin irin sauraren wannan shi kaza sai ta yi a janisa, ka ji boko haramun ya fito, ko irin waɗannan abubuwan da kawo matsala sai an sha waya kayan. A hutse daga irin waɗannan matsaloli.
Su zauna karbu zaba al'umma ta arewa ga kira, su zauna zaman lafiya.
To su ma dai al'ummar yankin Middle Belt sun ci gaba da ƙoƙarin ganin wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin, kamar gangamin da suka yi a harabin majalisar wakilan jihar Plateau. Ga wakilin sashen Hausa na Zainab Babaji da sauran bayani.
Ƙungiyoyin mata da matasa daga shiyar tsakiyar Najeriya sun gabatar da kokensu wa majalisar dokokin jihar Plateau don gwamnati ta ƙara azama wajen dakatar da kashe-kashe da ake yi a yankin. Matasa da matan waɗanda suka sanya baƙaƙen tufafi don nuna ɓacin ransu kan rashin tsaro da yankin Middle Belt ya faɗa shekaru da dama, sun riƙe kwalaye ne da ke cewa an yi watsi da mu, muna buƙatar zaman lafiya da dai makamantan haka. Sun yi dafifi ne a farfajiyar majalisar dokokin jihar Plateau, inda kakakin majalisar ta aziya marace su. Jami'in watsa labarai na kungiyar matasan Middle Belt Youth Arise, Clement Selbon, yace suna da tabbacin gwamnati na da ikon tsaye da kashe-kashen da ke aukuwa a yankin.
Mun ga cewa yawancin kashe-kashe da yake faruwa ya gudana ne a wannan yanki na Middle Belt. Kowane safi ka tashi daga barci sai ka ji an kai hari a wuri kaza, an kashe mutane 10, a can 30, a can 100 kowane rana. Wayannan mutane ne kamar ni da ke. Idan ba gwamnati sun dauka wani mataki na sayar da su ba, domin mun ba da gaskiya cewa sojojin Najeriya da yan sanda da masu hukumar tsaro suna da yanci da kuma ilimi da basira su sayar da wayan abubuwan amma ya mana kaman basu riga sun yi niyya sosai ba saboda haka mun fito ne domin mu roke su mu magana da babban murya cewa su dau niyya kamar yadda shugaban kasa ya faɗa a London ma Archbishop na Canterbury yace wayan su ne suka shigo kasan daga Sahel yan ta'adda suna shiga cikin waye masu kiwo akwai masu kiwo na gaskiya amma su suna shiga masu kiwo na ƙarya suna kawo yana hare-hare idan mun yazo daga wani gari ya shiga garinka ai sojojin garin ku ya kamata ku basu izini ku ce to nan da wata daya muna so mutanen nan su kare za su kare
ita ma madan Julia John Mangai daga karamar hukumar Bokos tace yanzu haka manoma da dama ba su iya zuwa gonakin su saboda tsoron abin da ka iya faruwa da su
mun kawo kuka ne domin gwamnati ta ji mu mutanen mu ba su da gidaje an kashe wanda an kashe an riga an kashe kukan mu yanzu shine wayanda suna da rai muna so su samu gidaje domin ruwa sama ya fara fadowa su koma gida su yi noma ba su da wurin kwanciya balle su zauna su yi noma sannan kuma ga shi jami'an tsaro sun kasa a zo a taimake mu musamman da jami'an tsaro
tun lokacin da aka fara rikicin nan me gwamnati ta yi domin ta kawo zaman lafiya a wurin
sun tura jami'an tsaro kuma su ne sun zo sun kwantar da damuwa mu mun zata cewa an yi hayan wasu daga wani wuri sun zo sun kara akan wayanda suna nan so sun fi karfin mutanen mu so government ta zo ta yi taimako mun gode musu a lokacin da abin ya kasance sun iya sun kwantar da tanzoma din
shi kakakin majalisar dokokin jihar Plateau Peter Azzi yace za su gabatar da koken nasu zuwa matakin gaba
if we are not allowed to go to farm this is a clear indication that we are about to be subjected to abject poverty I will not take that
yace in ba a bar mu mun tafi gona ba wannan ya nuna kararra cewa za a takura mu har mu kasance da bakin talauci kuma ba zan yadda da haka ba kakakin yace su ma a majalisa suna kan tattauna batun tsaro kuma za su yi iya mai yiwuwa na ganin hukumomi sun dauki matakan da suka dace
cigaban rayuwa shi ba mu shi wani ne masani ne addu'a kun shi sai mu kara jalla samu yi zama da lafiya
haka ne abinda ya sawaka kenan a yau a shirin tsintsiya madaurin ki daya sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a tuna fa sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali kasa za ta ci gaba a huta lafiya
ya faru dan mallakar mu sake kuji tsoron ubangijin mu in mun yi komai yana ganin mu mu yi roƙon shi hada kanmu shi kawo sauki cigaban rayuwa shi ba mu shi wani ne masani ne addu'a kun shi sai mu kara jalla samu yi zama da lafiya
Zama da lafiya. 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 lafiya.